Mai sauraro sunana Yusuf Narabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 36 karkashin jagorancin mai shari'a Umma Kurawa inda ƴan sanda suka sake gurfanar da matasin nan Muhammad Zurfalalu wanda ake yi wa lakabi da mai siket wanda ake zargin shi da yayi wa mata da yawa fyaɗe cikin su hadda wata dattijuwa yar kimanin shekara 85 Muhammad Zurfalalu mazaunin garin Kwanar Dangora kotun ta yi umarni da a ci gaba da tsare shi a gidan gyaran hali kasancewar mai gabatar da kara bai samu halattar zaman kotun na yau ba an kuma yi umarni cewar a dawo da shi a wannan kotun a ranar talata mai zuwa domin a ci gaba da yi masa shari'a sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM